Media workers face censorship, detention, physical violence, and even killings, often with impunity. Such dark paths inevitably lead to instability, injustice, and worse. Without a free press, democracy cannot survive.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan, a jawabinsa na wannan ranar demokradiyya ta duniya ta shekarar 2022. Yace ma'aikatan yada labarai suna fuskantar takunkumi, kullewa, cin zarafi har ma da kisa, galibi ba tare da hukunci ba. Irin waɗannan duhun tafarkin babu makawa suna haifar da rashin zaman lafiya, rashin adalci da fiye da haka. Idan babu yancin yan jarida, demokradiyya ba za ta iya rayuwa ba. Bukin ranar demokradiyya na wannan shekarar shine karo na 15, kuma zai mayar da hankali ne kan muhimmancin yancin yada labarai ga demokradiyya da zaman lafiya da isar da manufofin ci gaba mai dorewa. Zakariya Tanko, malami ne a jami'ar koyar da aikin jarida na Ghana, ya yi ƙarin bayani akan muhimmancin wannan ranar da kuma taken wannan shekarar.
Mulkin demokratiya mulki ne wanda ita karfi, power, ji Bature ya ce yana hannun mutane ne. Shi wanda ke jagoran mutane lalle dole cikin demokratiya ya kamata su ji mutane su faɗi abinda su ma suke da bakin su da za su yi su faɗi. To su yan watsa labarai su ne ido, baki da kunnuwan mutane. Ashe ya kamata a samu wanda za su zo su so suna duba cewa amanan da aka ba su danga mutane ko wane ne duka yake rike da wani iko. Ya kamata a zo a samu waɗanda za su amince cewa me shi yana aiki yanda ya kamata.
Wasu ma'aikatan yada labarai a nan Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayinsu game da yadda demokradiyyar Ghana ta ba su damar gudanar da aikinsu da kuma ƙalubalen da yake da akwai.
Sunana Abdulhanan Adam daga tashar GH1 TV da kuma Star FM a karkashin tutar EIB network a nan kasar Ghana. Demokradiyyar a kasar Ghana ta manyanta sosai, amma in muka duba a bangaren mu wajen yada labarai a kwanakin nan ma musamman mun samu yan jarida da dama suna samun matsala wurin wato aikata ayyukansa, inda muke samu wato yan siyasa musamman ma waɗanda ke riƙe da ragaman mulki su ne muke samu suna nan suna kawo mana wani cunkoso a cikin aikinmu. In za mu mai da hankali da abin da ya faru da danwanmu a da da yake gidan wato talabijin da kuma radio da ake kiransa Joy News, ya samu matsala sosai a yayin da wani binkice. Mun kuma samu na wanmu Ahmed Hussein Swale da yake shi ma aikin binkice yake na jarida, da shi kuma aka mai kisa gilla har ila yau ba a samu waɗanda suka wasu aikata wannan mummunar aiki ba.
Sunana Salu Shaibu Sarauta na gidan talabijin Gaskiya TV. Matsayin na ɗan jarida a nan Ghana na ce lalle wannan jamhuriya ta hudu mun samu walwala na yin aikinmu ba tare da tsangwama ba, duk da yake ba za mu ce ba ɗaya komai ya tafi daidai ba, akwai matsaloli. To amma gaba ɗaya idan aka dunkule mun ce alhamdulillahi mun samu ci gaba matuƙa na faɗan albarkacin baki.
A ƙarshe, Isa Mai Rago Jibril Abbas, ɗan jarida kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum, ya shawarci gwamnati da ta daina musguna kafofin yaɗa labarai.
Kira ga gwamnati da ta daina yawan rufe wato gidajen yaɗa labarai idan wato yan jarida suka wato yaɗa labarai da take ganin ba daidai ba ne. Ya kamata baiwa yan jarida wato iko wurin ganin cewa duk abubuwan da ke tafiya koko da ke wakana a fannin gwamnati a cikin ƙasa baki ɗaya. Yin haka ina jin zai taimaka wurin ilmantar da al'umma da kuma sanin abin da ke wato gudana a faɗin duniya baki ɗaya.
Lalle ko kafofin yaɗa labarai masu ƴanci, masu zaman kansu, masu sanarwa jama'a al'amuran da suka shafe su, yana baiwa jama'a damar yanke shawara mai kyau da kuma sa gwamnatoci taka tsantsan wajen gudanar da harkokinsu. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.